أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتا قال مي جرما دبوايا دي قدر تابنا حبوا أولنا يمتي نارانا لاربا إن شاء الله تعالى ونن زي زمان تومان الدرسي نقوم شاد أشكل لتاهم الأربعون النووية ساتي دي قبادة فوكما الدرسي نقرشي منصي قرشان حديثي نقوم شاد تقوس wanda yau zamu tashi hadisi na 19 insha Allah ta'ala. Bale yace an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kuntu la hadisi na 18 zamu tashi insha Allah in mun kammala shi sai mu shiga 19. Bale yace an Abi Dharr wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillaha haythu ma kunta واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. مالك تشوى حديثنا 18 حديثنا عندك سموش دغ ابو ذر الغفاري دان غنين غفار وان لوكاتين دا يجي لبارين قلر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغارين مكة ya aiko ɗaya daga cikin ƴan uwan shi cewa ya zo ya bincika mishi labari ya ji wai wannan abin da ake faɗi game da wannan bawan Allah da ya bayyana yake tashi annabi ne abin nan haka nan ne. Ya zo ya bincika ya bincika dai ƙarshe da ya je yake ba Abu Zarul Ghifari labari, sai Abu Zar yake cewa sai na ji zuciyata ba ta samu gamsuwa ba, yani bai samu cikakken labarin da ya kamata a ce an bashi. Daga lokacin sai niƙi gari ya zo da kanshi garin Makka, yake bibiya ƙarshe ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce ka koma garinku Gifar, in kaji na bayyana in yaso sai ka zo ka iske ni. Abu Zarul Ghifari yake cewa ni kuma na rantsi da Allah wannan alherin da na samu a wajen kai Rasulullahi ba zan huta daga cikin garin Makka ba sai na shelanta wa ƴan garin Makka cewa su sani ga wani alheri mai girma wanda yake tare da su, ni kuma ga daga inda na zo kuma ina mai shaidawa lalle kai annabin Allah ne. Shi ne je gindin Ka'aba, kinkima mushrikan nan suna haɗe, sai yake cewa ku shaida lalle ni wani ina mai shaida ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah, kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Abu a lokacin aka haro shi aka ce wata irin magana muke ji haka, aka haro shi aka mishi dangin azaba kala-kala. Karshe da sai da aka kwace shi cewa wannan mutumin kuna bi ta garinsu, in kun siyo kaya da ƙasa kaza da kaza da kaza, in kuka ma ɗan garin ta'addanci to ku sani cewa mutanen garin ba za su yarda ba za su ɗauki fansa. Abu Zarul Ghifari da shi da Mu'adh ibn Jabal Allah ƙara yarda a gare su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ittaqillaha, ka ji tsoron Allah haythu ma kunta, da inda ka tsinci kanka. In a ina ne ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, sannan wa atbi'is sayyi'ata, ka bibiyi ayyukan banna da kai dami, da alhasanata, da aiki wanda yake kyakkyawa, me zai biyo baya, tamhuha, wannan kyakkyawan za ta goge wancan ayyukan da ka aikata suke na zunubai. Sannan kuma gaba ta gaba manzon Allah yake cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, wa khaliqin nasa, ka cakudu da mutane ka ɗabi'antu da su, bi khuluqin hasanin, da halaye da ɗabi'u waɗanda suke masu kyawu. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Tirmidhi ya zo da shi kuma ya ce hadisi ne wanda yake mai kyau, yani hadisi ne wanda yake ingantacce ne. Wannan hadisi za mu ɗauke shi gaba bayan gaba. Abu na harko da za mu ɗauka bayanin da Ibn Rajab Al-Hanbali yake yi na cewa wa yadkhulu fi hadha al-ma'na hadithu Abi Hurairah, iya daga cikin hadisin da yake shiga karkashin ma'anar wannan hadisi da aka yi bayani hadisin Abu Huraira yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu su'ila an tambaye manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi ma aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna ya ma'aikin Allah menene abin da yake sa mutane gidan aljanna mafi yawanci abin da yake kai mutane aljanna menene qala sai manzon Allah yake cewa taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah sannan kuma da kyakkyawan hali dabi'an kai zaman to dabi'a ne mai kyau halin kai zaman to hali ne mai kyau yani mutane suna madalla duk wani mutumin arziki gurgurar hali aka ce wani to zai ce eh lalle wani ba abin da muke shaida akan shi in ba alheri ba to wannan iya daga cikin abin da yake kai mutan gidan aljanna daka wannan wasici da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin wannan hadisi fa hadhihi alwasiyatu wasiyatun azimatun jami'atun li huquqi llahi wa huquqi ibadihi wannan wasiya ce bakan damiyar wasiya saboda ta kumshi haƙƙin Allah da haƙƙin bayi ya kamata mu zauna da mutane kaga abu na farko aka ce maka ka ji tsoron Allah kaga wannan alaka tsakaninka da Allah bayan shi aka ce kuma ka zauna da mutane da halaye wanda suke managarta kaga wannan kuma tsakaninka da kai da mutanen da Allah haqqa tuqat tajin tsoron Allah wat taqwa wasiyatullah sannan kuma jin tsoron Allah wasici da akai akan aji tsoron Allah wannan wasiyar Allah ce lil awwalina wal akhirin ga mutanen farko sannan kuma da mutanen da suke na ƙarshe wasiyar Allah ne a gare mu gaba daya inda Allah yake cewa wal qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah yace haqiqa mun yi wasici ga waɗanda aka ba littahi kahinku sannan wa iyyakum da kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan mi aka mana wasici anittaqullaha akan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma tsoron Allah shine an yaj'ala al-abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu shine ka dauki duk wani kariya da zai baka kariya daga mai da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine wajibin da yake kan dukkan mutum mai imani akan cewa ya ji tsoron Allah fa taqwallahi fa tazaka jin tsoron Allah da bawa zai rika yi lalle wannan shine abin da zai kare shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yayi bayani akan cewa taqullaha allazi ilayhi tuhsharun ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi ne za a tara ku gaba daya duk abin da ka aikata da abin da ka fadi da abubuwan da kai da mu'amalolin da kai gaba daya za a tara ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka bada bayani kai raskwana Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya kun da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta rika duba ma qaddamat li ghadin abinda ta aikata dan gobenta ba ana nihin gobe alhamishi ba dan gobenta gobe kiyama Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah hallau inna Allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai cikakken ba ku labari ne game da ayyukan da kuke aikatawa Allah yake cewa yuhadhirukum Allahu nafsuhu Allah yana muku kashedin kanshi yani ku yi hankali da Allah subhanahu wataala kar ku saba wa dokokin shi wannan shine gaba na farko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa ittaqillaha ka ji tsoron Allah Al-Hasan Al-Basri dai daga cikin magabata yake cewa al-muttaquna taqaw ma hurrima alaihim masu jin tsoron Allah sune waɗanda suka kiyaye abin da aka harrama aka haramta a gare su sannan kuma wa addaw mafturida alaihim abinda kuma aka farlanta akan su suna kokarin an ce su yi sallah za su yi sallah su yi azumi za su yi azumi su yi kaza za su yi kaza duk abinda aka ce su yi za su yi abinda aka ce su bari kuma za su bari wannan sune masu tsoron Allah ɗaya daga cikin magabata Umar ibn Abdul Aziz Allah ya rahama gare shi yake cewa laysa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil layli yace wa takhliti fima bayna zalika walakin taqwallahi tarku ma hurma harrama Allah ba misali azumin wuni bane ba ko qiyamul layli ake cewa tsoron Allah kadai a tsoron Allah malai yake cewa tarku ma harrama Allah mutun ya bar duk abinda Allah mai girma da buwaya ya haramta abinda Allah ya haramta mutun ya kokarin nisanta shi wannan shi ake cewa jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar da Umar ibn Abdulaziz ya bayani sannan kuma wa ada'u maftarada Allahu alayhi sannan kuma bawa yayi kokarin kiyaye abin da Allah ya farlanta akan ka na aikatawa ka aikata yace faman ruziqa ba'da zalika yake ta faman ruziqa ba'da zalika khairan fa huwa khairun ila khairin wanda bayan waɗannan abubuwan kuma ya samu wani alheri na daban na aikin alheri to wannan alheri ne akan alheri amma tabbas mutun ya bar abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare shi yayi kokarin abin da aka yi farlanta akan shi wannan shi ake cewa haƙiƙanin jin tsoron Allah subhanahu wataala Talq ibn Habib ɗaya daga cikin magabata yake cewa at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawaballah abinda ake cewa jin tsoron Allah shine kai aiki a game da yi wa Allah da'a ala nurin min Allah wannan aikin da zaka yi zamanto akan haske na Ubangiji shine wahayin da yayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tarju thawaballah kana mai kudayin samun lada'a wa Allah subhanahu wataala وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله كبر دك ابن دك سابن الله ني اكن حسكي وند الله يا ايكو كانا مي جين صوران الله مي غيرما دبوايا الحسن البصري دي يكي تشوا ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافه الحرام يتي والله ما سي ايماني سن بار وس ابوار سكي حلال ني ما ابنده حلال ني سن بارش saboda jin tsoron kar aje yana cikin abin da yake haramun ne saboda tsantseni Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka kamar da makaranta baya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah kada yarda a gare shi karkashin fadar Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah ne ake nihi da haka ittaqullaha haqqa tuqatihi yace an yuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yughfar yake cewa a mushi da'a kar a saba ma Allah a ambaci Allah kar a mance da Allah ayi godiya ga Allah kar a butulce wa Allah wannan shi ake cewa jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoro duraka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba ta farko ya mana bayani akan cewa mutun ya ji tsoron Allah subhanahu wataala dan haka walam yazali salafus salih yatawasawna biha magabata na gari ba su gushe ba suna ma junan su wasiyaci akan jin tsoron Allah subhanahu wataala kamar da Abubakar Siddiq Allah kare yarda a gare shi yake cewa a cikin hukubar shi yace amma ba'd fa inni usikum bi taqwallahi ya ku mutane ku sani bayan haka ina mai yi muku wasiyaci akan jin tsoron Allah sannan kuma wa antufnu alaihi bima huwa ahlu ku yabi Allah subhanahu wataala ga ame da abinda cancantar ubangiji ne sannan wa an takhliqu ar-raghbata bir-rahba ku hada tsakanin ar-raghaba kudayin rahmar Allah war rahaba da tsoron azabar Allah sai ku zamanto kenan fifigen ku ya zamanto daidaitacce ne al-jam'u bainal khawf war raja yace wa tajma'u kuma ku hada tsakanin al-ilhafa bil mas'alati fa inna Allah azza wa jalla asna ala zakariya Allah yayi yabo ga annabi zakariya akan waɗannan abubuwan da aka ambata Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين علي ابن ابي طالب استعمل رجلا على سريه علي ابن ابي طالب الله قاري يرضى غريش يا دوكي وني متون يا دوراش اكن وتا توغا تا ياكي فقال له سيكي تشو wannan mutum usika bi taqwallahi azza wa jalla ina mai wasicinka ina mai jan hankalinka akan jin tsoron Allah mai girma da buwaya allazi la budda laka min liqa'ihi bakka da makawa sai ka hadu da Allah ba inda zaka yi wallahi babu zancen boyewa ko kuma ka ce ai baka yarda ba zaka kai ba ba ta mata so ba wala muntaha laka dunahu bakka da wani matakan wani wurin kaiwa wanda ba wajen Allah subhanahu wataala ba wa huwa yamliku dunya wal akhirah ina hada ka da girman Allah akan ka ji tsoron Allah Allah shine mamallakin duniya da lahira haka Ali ya hudiya wannan mutumin kaga shi kenan ya gama ya mushi addu'a ya mushi jan kunnen da bai bukata wani karin bayani ɗaya daga cikin magabata Umar ibn Abdul Aziz Allah ya rahama a gare shi kataba ila rajulin yayi rubutu wasiqa zuwa ga wani yace usika bi taqwallahi azza wa jalla ina mai wasicinka akan jin tsoron Allah mai girma da buwaya yace allati la yaqbalu ghayraha wala yarhamu illa ahliha abinda wannan jin tsoron Allah na ubangiji baya amsan wani abu sai akan jin tsoron Allah salla ce azumi ne karatun qur'ani ne qiyamul layli ne bibiyan karatu ne wane ne zakai duk abinda zakai dole kai dan Allah in ba kai ba la yaqbal ubangiji subhanahu wa ta'ala baya amsawa sannan kuma ina mai jan hankalinka akan cewa wala yarhamu illa ahlaha babu wanda Allah yake jin kanshi ya mishi rahama in banda ma'abuta jin tsoron shi war suke jin tsoron shi su Allah subhanahu wa ta'ala yake karramawa sannan kuma wala yusibu illa alaiha Allah baya bada ladahi akan jin tsoron Allah fa innal wa'izina biha kathirun kasani cewa masu wa'azi akan jin tsoron Allah suna da yawa masu wa'azi akan jin tsoron Allah suna da yawa sai ce wal amilina biha qalil amma ha masu aikata aikin jin tsoron Allah sune kuma ɗan kadan sune ɗan kadan a cikin al'umma masu aikata aikin ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ina mai roƙon Allah da ni da kai ya sanya mu daga cikin waɗanda suke jin tsoron shi Allahumma amin ya rabb wa qila lil rajul min at-tabi'in 'inda mautihi awsina wasu sun samu wani daga cikin magabata ya zo duk da mutuwa suke cewa ba Allah kamar wasici da ni zaka ja hankalin mu alaman zaka mutu mu kuma ga mu a raye ya ya kamata ni qala usikum bi khatimati surati an-nahl yace wallahi ina jan hankalin ku akan karshen suratul nahl ni Allah yake cewa inna allaha ma'al ladhina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron shi wal ladhina hum muhsinuna waɗanda suka kasance ko masu kyautatawa a cikin ayyukan su na ibada a cikin mu'amalar su a cikin komin su kaga anan Allah yace inna allaha ma'al ladhina taqaw kina in kuna tare da Allah kina tsoron Allah za ku ji in ku ji tsoron Allah kina Allah yana tare da ku in kuma Allah yana tare da ku magana ta riga ta kare ku haza malice wa kataba rajulun minas salafi ila akhi lahu usika bi taqwallah ka duba halin magabata mutum sai doki takarda ya ma dan uwan shi wasiqa kawai nasiha ce zai mai kawai akan ji tsoron Allah mu kuma a yau mafi yawan ga an doki an yi bayani to wata bukata ce la'alla ake da a wajenka to a lokacin za a maka murasala a kiraye ka amma vocal amma wane ne saboda ana neman biyan bukata kaza amma ba magana a maka nasiha maka ji tsoron Allah kai yanzu ka duba kaga mutum za iya ayyanawa ayi nome shi a matsayin wani wa bashi wani post maimakon ƴan uwan shi su haɗu su ja kunnen shi akan ya ji tsoron Allah kar ya taba haƙin mutane a me za a yi mutane kaya suke dumkawa sabbi su niki gari daga garin da suke su zo su iske shi inda yake me za a mashi barka za a mashi barka ya samu inda zai yi na kanshi la hawla wala quwwata illa billah ya samu inda zai yi na kanshi yana inda zai rika zaluntar al'umma inda zai rika kaza da kaza kuma su rika zuga shi su rika dora mushi dawainiyan da yafi karfin albashin da ake bashi kuma dole ya musu in ba haka ba a zage shi to kaga su halin magabata wasiqa za a maka amma akan ka ji tsoron Allah ba akan ka a saka fandare Allah subhanahu wataala ba fa innaha akramu ma asrarta wa azyanu ma azharta saboda shi tsoron Allah ne shine mafi karamtuwan abinda zaka boye a cikin zuciyarka shine mafi kawan abinda zai bayyana a gare ka wa afdalu maddakharta shine mafi alherin abinda zaka yi guzuri ka ajje shi saboda gobe a'ana Allahu wa iyyaka alaiha Allah ya taya mana da ni da kai akan wannan wa aujaba lana wa laka thawabaha Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar mana ladan jin tsoron nan nashi da ni da kai gaba daya wannan shine halin magabata Abu Dharrul Ghifari wanda ya rawaito wannan hadisi qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya manzo Allah karanta wannan ayar wace aya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yaji tsoron Allah Allah zai sa mishi mafita a cikin komi kuma qala sai manzo Allah yake cewa ya aba zarrin law anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafatuhum ya kai Abu Dharr ka sani inda mutane gaba ɗaya za su yi ruko da wannan aya lakafatuhum da ta wadatar musu ta isa musu ɗan uwan musulmi bayani akan abin da ya shahi jin tsoron Allah subhanahu wataala bayani ne wanda iya da yawa wanda kuma aka ce a kawo shi gaba ɗaya al'alla al-maqam yanzu an ci lokuta da yawa wanda kuma akan gaba ɗaya shi daga cikin wannan bangare da ya shahi shi wannan hadisi gaba ta biyu a cikin wannan hadisi manzo Allah yake cewa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bibi aikin banna da kai da aikin alheri aikin alheri na sai ya goge wancan aikin da yake na banna ubangiji subhanahu wataala yake wasafta halin mutanen kirki yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah yace wa ni'ma ajrul 'amilina ma dalla da aikin ma'aikata wanda suka tsaya suka ma Allah bauta haƙiƙanin bauta Allah yace daga cikin siffar halin mutanen kirki an suka aikata aikin alfasha ko suka zalunci kawunan su me suke yi istaghfaru li dhunubi hisni mi gafaran Allah subhanahu wataala akan ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu yazo a cikin as-sahihain sahihul bukhari da sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aznaba 'abdun zamban wani bawa ne ya yi aikata aiki wanda yake na zunubi fa qala sai yace rabbi inni alimtu ya rabbi inni amiltu zamban ya ubangiji na aikata aiki wanda yake na zunubi faghfirli Allah ka gafarta mini fa qala law fa qala Allah sai Allah yake cewa wannan bawa alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba Allah zai ce bawa na ya san cewa iya da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bidh-dhanbi sannan kuma Allah da yake kama bawa a dalilin zunubi da ya aikata qad ghafartu li 'abdi Allah sai ce na gafarta wa bawa na thumma aznaba dhanban akhar wannan bawan dai wanda ya aikata wannan aka gafarta masa har ya saki aikata wani laifi har lokacin da ba a ila an qala fi rabi'a har sai da kai matakin yayi so daya yayi so biyu yayi so uku yayi so hudu amma in ya aikata yana gudu akan ya je tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce falyamal ma sha'a bawa na ya aikata abin da ya ga dama matukar zai rika tuba wajibin shi wajibin bawa shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma nan aka ce mutun ya rika in ya maki kira shi falyamal ma sha'a ba ana nika kaje ka abin ka aikata abin da ga dama bane ba kai dai ka kiyaye Allah subhanahu wataala kuma ko da shi dan ya ja ka aikata abin da ba daidai ba to ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala rishin tuba yahi matsala akan aikata laifi a karan kanshi kuma ka duba inda bawa da ubangijin shi shi Allah ke cewa ma yaf'alu Allah bi'azabikum in shakartum wa amantum ni Allah zai da azabtar da ku idan kuka yi godiya kuka yi imani ga Allah subhanahu wataala haka mu yi kokari mu riga tuba kowanne lokaci mu zama tuba tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wasu laifi hukan da muke aikata ba musamman aikata ba wannan shine gaba na biyu sannan kuma duk irin laifin da bawa yake da to gaggauta tuba zuwa ga Allah Allah yake cewa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku sake ku yanke tsammani game da rahmar Allah subhanahu wataala me yasa saboda inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya yace innahu huwal ghafurur rahim illa Allah shine mai gafara Allah shine mai rahama Allah mun rahama gaba ta karshe a cikin wannan hadisi manzo Allah yake cewa khaliqin nas bi khuluqin hasan sannan kuma ka mu'amalanci mutane da mu'amala wanda take kyakkyawa halaye da dabi'unka su zama to masu kyawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana kan dabi'u da halayen suke mana ganta masu kyawu wajibinka a matsayinka na mai imani wajibinki a matsayinki ta mai imani wajibinmu a matsayin mana masu imani mu zama to dabi'unmu da halayen mu suna da kyawu ya zama to abubuwan da muke karanta muna kokarin aikata su gurgudun yanda zamu iya fattaullaha mastata'tu halayenka maganganunka dabi'unka mu'amalar da zaka rika yi da mutane ka zama to mutun ne kai wanda mutane suna jin dadin mu'amala da kai saboda halinka hali ne mai kyau daga cikin halaye masu kyau abubuwan da suke suna da yawa bayani akan su irin wannan zama zai yi wahala akwai gaskiya rukun amana akwai kumya akwai kankantar da kai kar ka zama to insan mutawadi insan mutakabbir kar ka zama mutum mai girman kai mai jijji da kai mai kasaita kana magana kai kadai da damirin jami'i mu ne muka ce kaza kaza kuma dan Allah ka dube ka sai ga baka taka kada kariya da aka iya da kai mutum ya zama to iya da sifofi da halayen suke dabi'u masu kyau wannan yana sa ubangiji subhanahu wataala ya so bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawadu'a lillahi ahadun illa rafa'ahu Allah babu wani wanda zai kankantar da kai shi kuma ba kowa bane kai face sai Allah daukaka ka sannan kuma kunya tana cikin imani tana daga cikin halayen dabi'u masu kyau ka zama mutum mai gaskiya ka zama mutum mai amana ka zama mutumin da ake jin dadin mu'amalantar shi a cikin rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah ta'ala in muka tashi a satin karatu na gaba zamu tashi hadisin Abu Huraira hadisi na 19 a cikin littafin arba'un nawawiyya fatamu Allah subhanahu wataala ya sanya abin da muka karanta albarka ɗan uwan suke bibiya kai tsaye a saman Facebook ga al'umma nan ina kallon wasu daga cikin su cewa suna bibiya kai tsaye Allah subhanahu wataala ya saka tawa kowa da alheri Allah biya mana buƙatunmu na alheri gaba daya duk wani abin da ya zama to tsanani ne a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauƙin shi da abin da ya kada mu Allah mana magani shi Allah ya shirye mu shirye zuriyarmu Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ubangiji subhanahu wataala ya zaunar da mu lahiya Allah ya zaunar da kasashenmu lahiya dukkan wani abin da yake makirci da sharri wanda muka sani da wanda mu sani ba ubangiji subhanahu wataala mu bayi ne a gare ka Allah ka dauki dawainiyan kulawa da mu duk wanda zai mana wani kulli Allah subhanahu wataala ka warware mana wannan ba tare ma da mun sani ba Allah subhanahu wataala ka jibanta al'amuran mu duniya da lahira Allah ka sanya mu gama da wannan iska da muke shaka Allah ka sanya mu gama da ita lahiya fatan mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu gaba ki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sai a haɗu wani gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu abin da mun karanta albarka